Maker Productions.
To ashe kuma yayi mafari, wata ran zai zo karshe. Duniya kuma lamari, zancan masu hasashe. Ita dai magana jari, ba za ku bini bashi ba. Gyara zuciyar ka gungowa, mai da kudirin ka kyakkyawa. Sannan ka dinga tuna cewa, wata rana za ka zama gawa. Ba madawwama ce ba duniya gidan aro ne. Ga matambata lahira can gidan zamani wanda ya cuce ka bar shi da Allah ma daidai ne kai dai ka ajiye zancen kowa ka yi abin da ya dame ka Allah ka hane mu da batanci ko cin naman junanmu Allah amin Allah ka hane mu da ha'inci ko hasadar junanmu Allah amin Allah ka hane mu munafurci mu daina zagon kasa junanmu Allah amin sarki rabbana ka shirye mu ya zan ba mu manta alkhairi Allah amin idan kaddara ta same mu mu manta da wanda yayi sharri Allah amin idan arziki ya same mu mu saka musu da alkhairi Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Allah amin Ye samari dan Allah abari yaudara ga yan mata dan Allah idan an fada asasanta zaman duniya guda dai ne baran da za a maimaita mu dai masu laifi ga Allah muke ta yin tuba sannan mu masu rauni ne aikin mu bai kai can ba sai dai mu dinga cin Allah barkacin shugaban halitta